mai sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon daga nan babbar kotun jiha mai lamba 14 wadda take zamanta a unguwar Bamfai karkashin mai shari'a Nasir Saminu inda kotun wato ta harantawa hukumar Karota kama masu yin goyo akan babur matakar babur din ba na haya bane ba wato cikin kunshin wata shari'a wadda Comrade Basi Fage da mutane biyu suka shigar suna karar hukumar Karota bisa kama su da aka yi dan sun yi goyo akan babur aka kuma karbi naira 2,200 a hannun su a matsayin tara Justice Nasir Saminu ya ayyana shawarar hukumar Karota ta biya waɗannan mutane masu kara naira 1,500,000 wato naira 2,500 kenan kowannen su an kuma ayyana cewar hukumar Karota ta biya mutanen kuɗin ƙara naira 100,000 sai kuma naira 6,000 da hukumar ta ci waɗannan mutane tara su ma an ce a dawo da wannan 6,000 an kuma haramta musu kama duk wani mutum da ya goyo akan babur matakar wannan babur din ba na haya bane ba da zaran na samu shi lauyan hukumar Karota insha Allahu rabbi zan sake dawowa domin jin martanin ita hukumar dangane da wannan hukunci Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar babbar kotun jiha mai zamanta a Bamfai.